الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 14 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, wanda ya dace da lissafin 16 ga watan November shekara ta 2024 ta miladiya. Wannan shine darasi na 79 cikin jerin darussa daga littafin mu na As-Sunnah, wallafa da Imam Abubakar ibn Abi Asim Ahmad ibn Amr rahmatullahi alaihi, wanda ya rasu hijira da shekara 287. Wannan littafi ɗaya ne daga cikin wato primary sources, wato manazarta ta farko da ake cirato aqida da manhajin magabata na ƙwarai. Kafin mu shiga, bari mu amfani da wannan dama mu mika ta'aziyya zuwa ga al'ummar musulmi, musamman ahlus sunna na garin Bauchi. Allah ya yi ma ɗaya daga cikin limaman ƙasar Bauchi rasuwa, shine Malam Ibrahim Idris, imam na masallacin Gwallaga. Wanda masallacin Gwallaga shine babban headquarter Ahlus Sunna a kasar Bauchi. Wannan bawan Allah dattijo ne cikin salihan bayi, muna mishi fatan alkhairi. Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Ya rasu kwana biyu kenan da suka wuce a kasar Masar, inda ya je jinya. Ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa wannan jinya da ya tada ma wato ta karkade masa dukkanin zunubansa. Allah kuma ya rike masa bayansa, Allah kuma ya tsare al'umma, ya tsare al'umma musulmi na kusa da shi daga samun fitina a bayan shi. Allah ya ɗaukaka shi cikin madaukakan bayi na ƙwarai. Muna ta'aziyya ga ƴan uwa musulmi gabaki ɗaya da Ahlus Sunna da kuma iyalansa da makusantansa a keɓance. Allah ya sa mu dace. Muna ci gaba da bibiyan wannan malami Ibnu Abi Asim, a inda yake mana karatuttuka a cikin Al'amru bis-sam'i wat-ta'a, umarni akan jin maganar shugabanni da kuma yi musu da'a a abin da bai saba wa dokar Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki ba. Za mu tashi lambar tarjama, wato lambar hadisi na 1104, faɗinsa cewa haddasana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani wal-Hasan ibn al-Bazzar qala haddasana Muhammad ibn al-Sabbah qala haddasana Sa'id ibn Abdurrahman al-Jumahi عن عبيد الله بن عمير عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني قال اعبد الله الحديث. وانا حديث مالي اكربو شاقو مالامي قد ابيو الحسن ابن علي الحلواني دوكما الحسن ابن الصباح واتو الحسن ابن الصباح البزار الحسن ابن الصباح ابن محمد كينا ايه هذا حديث اجكم بخاري دا ابو داود دا الترمذي. Kala su biyu suka ce haddasana Muhammad ibn Sabbah, daga malam Muhammad ibn Sabbah, daga Sa'id ibn Abdurrahman al-Jumahi, shi kuma yace daga Ubaidillah dan Umair, daga Nafi Maula ibn Umar, daga ibn Umar, Sayyidina Abdullah dan Umar, Allah ya kara masa yadda, shi da mahaifinsa yace jaa rajulun, wani mutum yazo ila Nabi sallallahu alaihi wasallama, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. فقال يتي يا رسول الله يا من زن الله أوسني كيمن وصية ككرن تدني أبن دزي أمبانين. قال نبي صلى الله عليه وسلم يتي مشي أعبد الله كبوت تاوى الله ولا تشرك به شيئا كرك سكيك و الله شركا وأكم الصلاة كصيد الصلاة وآت الزكاة كباد الزكاة وصم رمضان كأزم توت رمضان وحج البيت كي حج wa'atamir kai umara wasma kaji wa'ati kai da'a wa alayka bil alaniya, ina horanka da kai duk abubuwanka na ibada a bayyane waɗanda ake so a gansu a bayyane, kamar zuwa sallar jami'i da makamantansu. Wa iyyaka wassir, a hirdinka da sirri, wato da koye abin da ya kamata a bayyana. Wannan isnadi ne wanda yake kyakkyawa, saboda Muhammad ibn Sabba incan saduk ne, Sa'id ibn Abdurrahman al-Jumahi shi ma saduku ne, al-Hasan ko al-Husain al-Sabbah, al-Hasan Al-Hassan Al-Bazzar shine yake da irin matsala amma kuma ya samu mutaba'a kamar yanda Ibnu kamar da Al-Imam Al-Albani yake fada. Saboda haka shi wannan hadisi gaga yazo da batu akan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da su daga ciki akwai yima shugabanni biyayya da jin maganarsu. Wa haddathana Hisham ibn Ammar qala haddathana Sadaqah ibn Khalid qala haddathana Ibn Jabir haddathana Ruzayk maula bani Fazara am Muslim ibn Qarda qala daga Hisham ibn Ammar babban malamin kasar Sham malamin Qur'ani din nan shi kuma yace daga Sadaqah ibn Khalid Sadaqah ibn Khalid Abu al-Abbas al-Dimashqi babban malami ne shi ma haddathana shi kuma Sadaqah yace haddathana Ibn Jabir wato Abdurrahman ibn Jabir shi kuma yace haddathana Ruzayk maula bani Fazara Ruzayk ibn Hibbana ko Habbana ko Hayyana duk ana dan samu shi a haka al-Dimashqi Abu al-Miqdam wanda yana hadisi a cikin sahih Muslim daga Muslim ibn Qarda al-Ashja'i wanda Muslim ibn Qarda yace samitu ammi Auf ibn Malik naji kawuna ko babbana Auf ibn Malik al-Ashja'i wanda shi yake rike da tutar Banu Ashja ranar fatu Makka ya kulu yana cewa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum zababbu cikin shugabanninku mutanen kirki cikin mashugabantanku sune shugabannin da kuke kaunarsu wa yuhibbunakum suma suna kaunarku akwai soyayya tsakaninku da su wa tusalluna alaihim kuna ta musu addu'a da fatan alheri wa yusalluna alaikum suma suna ta muku addu'a da fatan alheri wa shiraru a'immatikum matsiyata a cikin shugabanni alladhina tabghudunahum shugabanni wanda ba a so ana jin haushin su ana jin takeicin su ra'iya talakawa na Allah ya isa wa yabghudunakum suma suna muku Allah ya isa suma ana azalumin shugabanni su kuma suna cewa talakawa marasa godiya Allah talakawa marasa hankali talakawa wanda ba su san mutuncin kansu ba kaji ne tsaba ce wane ne yadda kuke zagin su haka suma suke zagin ku wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsinuwa suna tsinuwa wannan sune matsiyatan shugabanni kenan wanda kullun za a fito a zage su suma za su fito su zaga dan kaga wannan ana fadan halin ne ba cewa akan ya halasta ba amma na taba jin wani irin ɗan dagajin nan yace kaga ba annabi ya ce ma ana iya la'anta su to shine fasara da kai din kenan fasara da molanka annabi yana fadan halin da ake gane shugaba na kirki da wanda kuma ba na kirki ba na kirki shine wanda a cikin zukatan masoyansa da mabiyansa akwai kaunarsa suma shima a cikin zuciyarsa akwai kaunar su sannan kuma su da junansu suna wa juna fatan alkhairi suna wa juna addu'a suna wa juna uzuri waye kuma me tambarin kuma mugun shugaba shine wanda duk mutanen da yake shugabanci ba sa san shi suna mukrahun mukrahuna ne su da an ambace shi zaka ji haushi a ranka kai tsaki kai Allah ya saka muguwan magana waye an ce Allah ya saka muguwan magana abu ne mai kyau ba amma dai abin da ke faruwa kenan aikace saboda haka karshen hadisin me ya faru kulna ya rasulullah afala nunabidhum to ka bamu dama ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan da aka saurara wannan shugabannin kawai mai fito na fito da su a mutu kowa ya rasa kar a basu ci gaba dai qala la nabi yace a ma aqamu fikumus sala matukar suna bari ayi sallah suna tsaye da sallah ala man waliya alaihi walin sai nabi ya kara yace ku tsaya ku ji duk wanda aka sa wani shugaba walin nakira ko wani irin shugaba ne fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatillah sai kaga wannan shugaban yana aikata wani saban Allah falyakra ma ya'ti min ma'siyatillah to ka ki abin da yake yi na saban Allah kar ka je kuma ka ce zaka ce abin daidai ne kaza ana cewa ai tunda aka tun daga Sadona ba a sake wani shugaba na kirki irin wani ba wannan nan kuma hala matsafi ne hala barawon kudin al'umma ne hala yana iya ma fitowa gaban titi yana rawa da sunan campaign amma kaza ana cewa tun daga Sadona kuma ya ce ai irin mulkin Umar yake irin mulkin Umar dan Haddabu yake to kaga wannan ka karawa ƙarya abin nan ne sigari wala yanzu anna yadan min da'a, kai dai ka ki abin da yake amma kar ka ce ba za ka yi biyayya ba. Yana saban Allah anji, yana zalunci eh, yana rashin gaskiya eh, yana shan giya eh, ana tuhuma shi da luwadi, ana tuhuma shi da zuwa gun boka, to duk da kar ka ce waɗannan irin shugabannin wallahi ba za mu su biya ba. To Annabi ya ce kar ka yi haka. Wannan isnadi ne kyakkyawa. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim kamar da aka sani. Kitabul Imara. Ahmad dan Hanbali ma ya ruwaito shi da wasu malamai. Wa haddathana Yaqubu qala haddathana Al-Walid ibn Muslim qala haddathana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir haddathani Ruzayk maula bani Fadhara qala samitu Muslim ibn Qarada yaqulu samitu ammi Auf ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithluhu. Isa ce ga wani isnadi daga Yaqub ibn Muhammad ibn Kasir kenan, daga Al-Walid ibn Muslim shi ma mutumin Dimashq ne, daga Abdurrahman din can da muka ji Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir shine a ce aka ce ibn Jabir, daga Ruzayk maula bani Fazara qala yace samitu Muslim ibn Qarada, wannan tabi'i daga ammin sa shine Auf ibn Malik al-Ashdai al-Qatafani ya muka ambata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallama daga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mithla, irin hadisin can da ya gabata wanda shi ma yana cikin Sahih Muslim da Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi, haka nan al-Imam ad-Darimi ma ya ruwaito shi. Qala ibn Jabir, Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir yace fa qultu li Ruzayk, sina ce ma Ruzayk ya Abul Miqdam, Allah shiga fata malam, Allahi tsakaninka da Allah, laqad sami'ta hadha al-haditha min Muslim ibn Qarada, tsakaninka da Allah algabata malam, shin wannan hadisin ka ji shi daga Muslim dan Qarada? Qala yace ya kulu yana cewa sami'tu Auf ibn Malik yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama istaqbala al-qiblata fastaqbala al-qiblata, yace kana nufin kai da gaske Muslim dan Qarada yace maka ya ji agun sa ka ji wannan, yace maka shi kuma ya ji daga baffan sa Auf dan Malik, shi kuma Auf yace ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ina gama kada Allah ya ga mun gaskiya. Fastaqbala al-qiblata, wannan malami sai ya juya ya kalla al-qibla, wa halafa ala zalika billahi laqad sami'ahu, sannan yace na rantsa da ubangijin da raina yake hannunsa na ji wannan hadisin, dan karawa hadisin karfi kenan. Babu laifi idan mutum ya ji magana musamman ya ji ta bai saba zan irin ta, babu laifi ya tambaya dan tabbatarwa dan neman karin karfi, walakin liyatma inna qalbi, ko amma ba dan kure ko jayayya ko rashin mutunci ba, babu laifi. Wa haddathana Muhammad ibn Auf qala haddathana Muhammad ibn Isma'ila qala haddathana Abi an Damdam ibn Zur'a an Shuraih ibn Ubayd an Jubair ibn Nufair wa Kathir ibn Murra wa Amr ibn al-Aswad wal Miqdam wa Abi Umamata wa nafarin min al-fuqaha'i anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah hadha al-amru ila fi qaumik, hadha al-amru illa fi qaumik فأوصهم بنا فقال لقريش إني أذكركم الله الحديث. wannan riwaya malam ibnu abi asim ya karbuta ne daga malamin sa mai suna Muhammad ibn Auf, wato Muhammad ibn Auf ibn Sufyan kenan at-ta'i, wanda rasuwarsa 272, shi kuma yace daga Muhammad ibn Isma'il, wannan Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash kenan, baban shi Isma'il dan Ayyash malami ne, amma shi Muhammad ibn Isma'ila to da'ifi ne kamar da malamai suka faɗa. Shi kuma yace haddathana Abi, daga baban shi shine malam Muhammad dan Ayyash din kenan, an Damdam ibn Zur'a, daga Damdam ibn Zur'a ibn Zur'a ibn Thub al-Hadrami, shi kuma daga Shuraih ibn Ubayd shi ma al-Hadrami, an Jubair ibn Nufair, daga Jubair ibn Jufair ibn Malik, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, to tabi'ai da yawa a cikin wannan isnadi, Jubair ibn Nufair, Kathir ibn Murra, Al-Aswad, Al-Amr ibn Al-Aswad, Abu Iyad Al-Anasi, wannan Muhadrami ne, Muhadrami ne ya riske zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da Miqdam ibn Ma'adi Karib, da Abu Umama ta sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa nafarin min al-fuqaha, da wasu cikin malamai cikin sahabbai kenan ko tabi'ai, anna rajulan ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah, suka ce wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzo Allah a zahiri mutumin garin Madina ne. So Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani cewa wannan al'amari na shugabanci rabon Quraishawa ne. Ku mutanen Madina ansarawa ku yi hakuri ba ku ne shugabanni ba. Allah bai tsara ku zama shugabanni ba, ya dai tsara ku zama wazirai. So da haka za kuma ku ga san rai da san kai da babakere. Amma ina muku wasiya da ku yi hakuri har ku gamu da ni a tafkina. Haka Annabi ya ce musu ko? To sai wani ya zo ya ce, to ya manzo Allah, tunda ka ce haka mun yadda mun karba, amma ya ce fa ausihim bina hadhal amru illa fi qaumik, ka ce wannan al'amarin ba na wasu bane sai mutanen garinku Quraishu, fa ausihim bina. To ka ja musu kunne, ka ja hankalinsu akan cewa su kiyaye haƙoƙinmu. Fa qala li Quraish, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara Quraishawa ya ce musu, inni udhakkirukumullah, ina gama ku da Allah, ina tuna muku girman al'amarin Allah. Allah ta shuku ala ummati min ba'di, don Allah, don Allah ina gama ku da Allah, kar ku tsananta wa al'ummata, ya ku shugabanni, ku sauƙaƙa musu, ku tausasa musu, ku yi musu rahama, ku yi musu rangwame. Sun maƙala lin nasi, sannan su kuma sauran al'umma, wato wanda za su shugabanta, sai ya ce musu, innahu sayakunu ba'di umara. Duk da ya bada yayi wancan umarnin, sai ce, amma fa ku sani ƙaddara ta riga fata. Allah ya riga ya tsara wannan ƙaddara cewa a bayana za a yi wasu shugabanni, wani daga cikin alamun nubuwa. Fa addu ilaihim ta'atuhum, ku yi musu da'ad da aka ce ku yi musu. Fa innal amira, lalle shi shugaba, mithlul mijan, kamar garkuwa ne, yuttaqabi, wanda ake uya a bayansa, ko me yasa kamata ya same ka shi sai ya same shi. Fa in aslahu, idan sun yi nagarta, wa amarukum bi khairin, suka umarci ku da kyakkyawan umarni, falahum wa lakum, su samu lada ku samu lada. Wa in asa'u, idan suka zama mugaye munana marasa kirki marasa daraja, wa amarukum bihi, suka umarci ku da ku yi mummunan aiki, suka yi maku albashi mai kyau, wannan ya bude muku kofar corruption, suka zanta muku rayuwa, wannan ya bude kofar sace-sace da bala'o'i da fitintunu da rigingimu, suka je suka tare a wuri guda suka ta zalunci, kuma kuka kama yin zaluncin da ake da haka ake a ƙasa, suka bude muku kofar munanan ayyuka ko? Fa alaihim wa alaikum, wala alaihim ku fa alaihim wala alaikum, wannan laifin yana kansu, laifin mugunta da barnar da suke yana kansu, wala alaikum baya kanku. Sai to ai dole mu gaya musu gaskiya, in ba mu gaya musu gaskiya ba ai kaza ya shafi mu. Fa alaihim wala alaikum wa antum minhu burra, kun barranta daga laifuffukan da suka aikata. Wa innal amira idha btagar riba fin nasi afsadahu, shi shugaba ya kasance mai neman kwakulo duk wani abu da ya gani na shubha ko wani kokonto, sai ya kwakulo laifin da zai cutar da mutane ya kara musu bala'i akan wanda suke ciki. To idan ya ka zai bata mutane, afsadahu, zai bata su, ce duk wata alfarma da ake musu a daina, duk wani subsidy da ake sa musu a cire, ai dole kowa ya tashi sai ya sha wahala tukunna zai ci abinci, to zai bata duniya gaba daya. Summa yaquluna, sannan sai suna cewa, inna sami'ana rasula sallallahu alaihi wasallama yaqulu zalika, ce ai mun ji annabi ne yake faɗa haka. Wato su wadancan mutane da suka faɗa, sahabban nan da suka faɗa, su Abu Umama da sauran fuqaha minas sahaba, bayan sun faɗa ce annabi muka ji yana cewa, yana faɗin wannan magana. Wannan hadisi isnadin shi da rauni, da yake matanin yana da asali isnadin sa, saboda wancan da muka ji Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash shine yake da rauni a cikin isnadin. Shi kanshi Malam Ibn Abi Asim ya fitar da shi a cikin Al-Ahad wal Mathani, da yake a can bai ambaci Jubair ibn Nufair a cikin isnadin ba da Kathir ibn Murra. Haka nan Al-Imam At-Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir ya fitar da shi isnadin. Hadisin yana da mutaba'a na kaman hadisin innal amira idha taga ribata fin nasi, wanda Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da Al-Imam Ahmad ibn Hanbal da wasunsu. Haka nan Al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adabu al-Mufrad. Wa haddathana Muhammad ibn Ali ibn Maimun qala haddathana Musa ibn Ayyub, Abu Amir Al-Ghafiqi kenan Al-Misri yana da hadisi a cikin Abu Dawuda da Ibn Majah da Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Layla ta Nasa'i da Khasa'is Ali haddathana Mu'tamir Ibn Sulaiman babban malamin Mu'tamir Ibn Sulaiman an Dawud Ibn Abi Hind Dawud Ibn Abi Hind sunan Abu Hind Dinar Ibn Azafir bararren bawa ne ga Abdullahi dan Quraiz ga hadisan shi a cikin Al-Kutubus Sitta idan yake a cikin Bukhari ta'liqan ne amma a cikin sauran kutub din duka yazo ana bi Harb Ibn Abi Al-Aswad malam Abu Harb Ibn Abi Al-Aswad shi wancan dinar din shi bararren bawa ne na wani mutum ko wata mata mai suna Buhaira baban shi Dawud ibn Abi Hind abu din bararren bawa ne ga wata mata mai suna Buhaira ibn Damra shi kuma wancan bararren bawa ga Abdullahi dan Quraiz kakan su ke Abu Harb Ibn Abi Al-Aswad shi kuma daga babbansa an Abi Dharrin daga Abu Dharrin Al-Ghifari Abu Dharr yace atani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana fil masjidi masjidil madinati fa darabani Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya shigo a cikin gaggawa ya shigo masallaci sai ya samu Abu Dharrin yana kwance ya dan kishingida haka sai ya dan shure shi fa darabani bi rijli ya shure shi da kafa sai ya ce kai tashi kamar yadda wata muhimmiyar magana da zai yi shi fa kala yace ala uraka na'iman fi dama ba bacci kake ba qultu ya rasulullah innahu ghalabani ayn ce ina dan rintsa ne ido na ya dan galabaice ni kala yace kaifa tasna'u idha ukhrijta minhu masallacin da kake kwana dama da ahli sufa ne bai da gida to yanzu kana kwana cikin masallaci ya zaka yaka ce gaban kwana cikin masallaci aka kore ka sai a bar kwana cikin masallaci amma sa kuni masu kore mutane kwana cikin masallaci ko wa qultu sai nace inni arda shama na yadda an tafi kasar sham al ardal muqaddasatal mubaraka kasa mai albarka mai daraja din nan inda annabawa suka rayu qala sai annabi sai mishi kaifa tasna'u idha ukhrijta minhu to idan can ma aka ce ka bar garin fa qala ma asna'u yace to da garin kuma ya zanyi adru bi sayfi ya rasulullah ce ai da garin kuma an kure ni kenan sai zara takobi na kawai in kai duka wa qala rasulullah sai saboda Allah yace ala adulluka ala khairin min zalika wa aqrabu rushda shin ban nuna maka abin da yafi kai duka fito da masu mulki barin gwada ma abin da yafi shi alkhairi wanda kuma yafi shi shari'a qala ha marrataini sai annabi ya fada sallallahu alaihi wasallama ya maimaita annabi ya ce masa tasma'u ka kasa kunnanka abinda shugabanni suke fada ka ji wato tsi'u umarnin da suka bayar kai da'a wato saqu kaifa saquka inda aka ce maka zauna nan to ka zauna nan inda aka ce tashi daga nan tashi daga wajen inda aka ce maka ga abinda zaka yi kai wannan hadisi ya daga cikin alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan isnadin yana da matsala saboda Ammu Harb ibn Abi al-Aswad la yu'raf amma dai da mutaba'a isnadin ya tabbata amar ya ruwaito da Ibn Hibbana da wasu yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada ma Abu Dharr din nan haka ya rayu haka ya fara Abu Dharr yana kwana cikin masallaci Sayyidina Uthman ya ce mishi ka tafi Sham ka je ka karantar ka zauna a nan ya tafi Sham yana karantarwarsa suka samu matsala da Muawiya akan batun zakka ko da ake karba a gun hawan da ba musulmi ba a gun ahlul kitabi yace shi bai yadda ba akai ta rikici da kuma akan zakka fidda kai karshe Muawiya ya rubuto sako ga Sayyidina Uthman cewa ga fa matsala da suke samu inna Aba Dharrin yufsidu alayya ra'iyati Abu Dharrin yana bata mini al'ummata duk mutumin da zai zo ga shugaba ga tsarin da ake ko yana claimin shi akan gaskiya yake ya zo kawai ya dinga kawo matsaloli da laifuka da kurakurai da shubuhohi da maganganu na ta da zauna tsaye ko rikita ma wannan mai shugabanci al'amarin shugabanci shi wannan ba manhaji ne mai kyau jama'a mu gane wannan ba daidai bane domin zai ta da zauna tsaye ne kaji kuma annabi yace barin gaya maka abin da yafi wannan alkhairi da aka yi ku da wannan wasika sayyidina Usman ya yi kawa da Abu Dharr cewa to ka dawo Madina Dharr ya dawo Madina kwana 1 2 3 nan mare ba zo na lafiya da shi ba sai sayyidina Umar Usman yace mishi to ina gani ya kamata ka bar garin nan gaskiya a wata ruwaya yace ni zan bar garin nan tun kafin a ce in bari shine ya tashi ya koma Ar-Rabadha dama wani dan kauye ne wajen Madina yana da gonar shi a wajen yana yawan zuwa wurin yana dan kebancewa yin ibadar sa ko yin noman sa ko makamantar su sai kuma can ya zaman sa a cikin hadisi dama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da yake isnadin shi yana da rauni Tabarani ya rawaito shi annabi ya ce annabi ya ce masa idza balagal bina'u bil madinati sal'an fakhruj minha aw fartahil anha nabi ya ce ma Abu Dharr kaga sala wani kufai ne ce in kaga gidaje sun iso nan ana ta extension ana ta bude layout ana ta yin sababbin angwani kaga gidaje sun iso nan ko to ka bar garin nan zaman ka lafiya shine ka bar garin nan kuma haka akai Abu Dharr ya bar gari ya koma gefe shi sa wannan hadisi zaga Ibn Hajar yace yana daga cikin alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani akan cewa malamai ba za su gushe ba suna yin sabani domin sabani suka yi akan matsalar tafiki to kai mamaki mutum da kai ya ce ba ruwan mu da sabanin malamai alalun kuma har rubuta tafai akai al-imamu a wannan da muka karanta rin sha nan ibnu jarir al-tabari ko wanda ya rasu 360 bayan hijira me ya rubuta ikhtilaful a'imma sun tafin da ya rubuta kenan ya kawo fatawoyin al-imamu malik al-imamu abu hanifa al-imamu shafi'i shine laifin da ya ma hanabila ko ikhtilaful fuqaha afwan suka ce ya baka saka na Ahmad dan Hanbali ba yace innahu laysa bi faqihin innahu muhaddithun sai zama uzrun akbahu min dhanbin haka imamu shafi'i da ikhtilafu malikin wa shafi'i fotoyin da ya saba wa maliku saboda malamai ba su gushe ba kamar ibn abul bari ya faɗa a cikin at-tafhid da sharhi wannan hadisi ya cewa malamai ba za su gushe ba suna yin sabani akan masail za su dinga tasowa dan ne gaji wani kolo ya ce ba ruwan mu da sabanin malamai saboda ku ba malamai bane dole ka ci ruwan ku da sabani mana kuna da ruwan ku da haukar jahilai amma yi da ruwan ku saboda a cikin abin da kuke kenan haukar jahilai malamai kuma dole Allah ya riga yayi tsarin duniya wala ya zaluna mukhtalifina fi illa man rahim Allah sai wanda Allah ya yi wa rahama sannan ne zai iya gujewa daga tabi'a na sabani amma dai malamai su kalli mas'ala guda wannan ya ce A wannan ya ce B dalili guda ɗaya dalilin da zai sa ɗaya ya ce halas ɗaya ya ce haram dalili guda ɗaya da ɗaya zai ce ya halasta ko mustahabi wani ya ce makruhi yanzu misali ka ɗauki ƙabiyar misali salatul ga'ib da ake mamaci hadisi ɗaya ne kawai yanzu annabi ya yi maraja shi sai kuma hadisin annabi ya salla a kabarin wannan mata wadda take sharar masallaci ko wannan hadisan guda biyu da yake ko ne mafhumin shi daban ne amma a cikin shi wasu malamai suka ga khususiya ne a cikin shi wasu malamai suka ga cewa ya halasta a yi ma wanda ba a mai sallah inda yake ba a cikin shi wasu malamai suka ga cewa ya halasta a yi ma wanda yake da wata martaba ko kima a cikin musulmai ko da an mai sallah inda yake kaga duk malamai ne suka yi wannan saboda kuma in dai malamai suka yi wannan sabanin na fahimta to wanda ya dauki daya bai da yancin ya soki wanda ya dauki na biyu kamar la yusalli yana ahadukumul asra illa fi bani quraiza hadisi daya annabi ya fada wasu suka fahimci yana nufin duk abin da ake ciki mai sori mu je bani quraiza wasu kuma suna nufin a'a yana nufin lokacin sallah idai mu tsaya mai sallah haka wasu kaza suka yi sallah wasu kuma suka ce sai in sun je Ibn Hazm ya ce su wallahi inda suna na an san su suna cikin wanda wallahi ba su sallah ba ko gari zai waye saki waye wallahi sai su yi saban ƙurai ne saboda shi da zahiriya yake ba mazhabi yake bi mai kwari ba yes zahiriya akwai kurakurai da yawa cikin ta mun sha faɗa wannan Ibn Hazm yayi kurakurai masu ban dariya haka limin Shaukani Allah ya gafarta mai shi ma ya tsokani zahiriya ta wasu wurare kuma shi ma ya kurakurai da yawa gata nan ga muhalla na ɗaukar karanta ka ga abin mamaki shi al-imamu zahabi yake cewa daga cikin abin da Allah ya mushi na jaza'an wifaqa Allah ya hana a ci moriyar littafan shi ga su da ɗimbin ilimi saboda yadda ya raina malamai in ya kama malami ya dinga mutsaka shi yadda kasan yana spinning din kaya a injin wanki haka yake wa sai ya mutsu da Maliku ya mutsu da Abu Hanifa ba ruwan shi kaje ya ce ina ruwan mu da Maliku tunda ya saba hadisi mun yi wurgi da shi kuma su ba malamai mu gane ba fa sa saba wa hadisi yadda wai muke fada da wannan literally a suna da fahimtar da suke wa hadisai zurbin fahimtar su kuma ba irin tamu bace to amma kai da ka kalli surface din kaga maganar da kake tsammanin hadisin na nufi ita ba ka suka ce ko sai ka ce sun saba wa hadisi a a ba saba hadisi ba sun dai fahimta sun yi istinbari a cikin hadisi idan kuma ta tabbata kuskure ne ta fuskar malamai sa'o'in su suka ce wannan kuskure ne to ya abin da za a faɗa kenan ce to maganar malam wane su malam wane ɗan uwan shi malamai sa'o'in su sun ce kuskure ne Allah ya gafarta musu amma za ce to shikenan dan bid'a ne batacce ne masoyin zuciya ne wannan language ne na ƴan tasha jama'a Allah ya kyauta saboda haka yace mishi sayyidina Usman yace mishi ka fita ka bar garin sai fite kuma a Ramadan anan ya rayu da shi daga shi sai matarsa zuwa ƙarshen rayuwarsa kuma bayan rasuwarsa sai sayyidina Abdullahi dan Mas'ud su suka zo suka yi masa sallah a shekara ta 32 bayan hijira Abdullahi dan Mas'ud bayan ya mai sallan nan shi ma bai kai kwana 40 a duniya ba shi ma ya rasu so daga wannan umara da ya zo bai koma kasar Kufa inda yake rayuwa ba saboda haka zaka shi ma kabarin shi yana baqiya tare cewa bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma kasar Kufa can ya rayu domin mazhabin Abu Hanifa zaka ga ai fatawoyin Ibn Mas'udin ne da Abu Musa al-Ash'ari daga nan aka kafa mazhabin Abu Hanifa kamar yadda mazhabin Maliku fatawoyi ne da suka taso daga Zaid dan Sabit Abdullahi dan Umar da Aisha da Jabiru wato manyan malaman da suka kafa makarantun fiqhu a Madina daga nan fatawoyi suka yana so zuwa abinda ake cewa mazhabin Imam Malik ina fata muna gano jama'a kamar yadda kuma in ka koma shi kuma mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal shi kuma fatawoyin da malaman da suka zauna kasar abin nan kasar Iraki a lokacin nan waɗanda suka tafi kasar Iraki suka karantar su kuma daga nan aka tsakure ta haka dai zaka ga abubuwan su malam yake sake cewa wannan isnadi kamar yadda muka faɗa akwai Abu Harb a cikin sa wanda yake da matsala amma hadisin ya tabbata sai malam yace haddasana يعقوب ابن حميد ابن كاسب قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله ابن عياش هنا ده حديثه اتكين بخاري ده اتكين ابو داود ده نسائي ده ابن ماجه بند مسلم بند ترمذي شو كما يجي عن ابن عجلان وتو محمد ابن عجلان كينان عن زيد ابن اسلم قال زيد يجي دخل ابن عمر على ابن مطيعين Sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya shiga wurin Abdullahi dan Mut'i Allah ya kara masa yadda zamanal fitnati lokacin fitina wato lokacin farkon mulkin Yazid dan Muawiya farkon mulkin Yazid dan Muawiya an samu fitintunu da gaske akwai al-harra ita ce fitina da ake magana anan waqatul harra wadda aka yi a shekara ta 63 kenan bayan hijira 63 ko da 1 61 bayan hijira sorry da uku yes da uku to a lokacin wannan fitina wadda wasu daga cikin mutanen Madina karkashin jagorancin shi Abdullahi dan Mut'i din nan suka ce lalle ba zai yiwu a ci gaba da yin mubaya'a kai Yazid dan Muawiya ba su wallahi ba su yarda ba duk abin da za a yi ko tawari ko tawarwari suka yi mobilizing mutane ansarawa da ƴaƴansu da bayinsu da jama'ar da ke zauna a garin Madina suka tubure suka ce ba za su yadda ba sam shine abin da sayyidina Anas yake ishara cewa annabi ya mana wasiya cewa mu yi hakuri sai Anas a wata riwaya cikin sai musu sai cewa falam nasbir sai muka kasa hakurin yana nufin mu ansar domin shi Anas da ake wannan rigimar ma yana Kufa to ansar wasu daga cikinsu a lokacin galibin wadansan dattawa na farko da sun kare akwai matasa wanda sun zama su ne manya Abdullahi dan Umar kaga su ne dattawa a lokacin shi yana cikin wadanda suka kyamaci wannan abin suka hana ya tara ƴaƴan shi da zuriyar shi da duk wani wanda ke kasansa har da bayinsa da bararrun bayinsa yace to ban yafe ma duk wanda ya shiga wannan rigima ba saboda haka ya fitar da su gaba ɗaya daga cikin Madina ya koma wani zaka yi cewa kamar wani quarters ne haka yana da gida a wajen ya tattara al'umma shi gaba ɗaya yace kada wanda ya fita sai an gama rikicin nan yace wannan shine abin da Annabi ya hana kuma gashi mutanen mu sun tsogaro shi saboda shi kuma Yazid a lokacin ya turo sojojin shi sun zo sun yi rashin imani sun gwada wa mutanen Madina rashin mutunci ba dan kadan ba an yi kashe mutane an yi rashin mutunci karanta Ibn Kathir a cikin Adilatul Nihaya to yace lokacin da aka fara wannan rigingimin ana surutu surutan a dama ita rigima irin wannan tana farawa ne daga magana take farawa daga suka da taharibi da tashin tashina da lissafin laifuffuka da hammasa mutane mamuri su babun da ya fara ba kenan wa qalu sai suka ce qarribu ila abi abdurrahman wa qala sai shi ibnu mutu yace qarribu ila abi abdurrahman usadatan a kawo ma algafata malam wato abdullahi dan umar a kawo masa wani matashi wato dan abin zama haka fa qala ibnu umar sai ibnu umar yace kike cewa inna ma ji'tu li ukhbirka bi kalimataini ni ba na zo zama bane na zo ne in ga maka wasu kalmomi guda biyu sami'tu huma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi naji yana fada sami'tu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam man naza'a yadahu min ta'atin wanda duk ya cire hannunsa daga biyayyar shugaba lam yakul lahu yawmal qiyamati hujja ranan kiyama ba ida wata hujja da zai tsira umman mata mufariqan lil jama'a kalma ta farko kenan wannan umman mata mufariqan lil jama'a fa innahu yamutu mitatan jahiliya wanda ya mutu yana mai raba kan al'umma ya rabu daga tsarin al'umma wannan ya mutu irin mutuwar maguzanci wato ya mutu kaman mutuwar jahiliya akan bata kamar yadda al-kirmani yace ya ai ka mauti al-jahiliyati ala dalali kalma da yake nufi anan wato jumloli guda biyu daman wa kalimatun biha kalamun qadiyaku ana iya fadan kalma ya zama ana nufin zance ne ko to da yace kalma biyu wato jumloli guda biyu annabi ya ce ai da'a ya ce kuma wanda ya fita daga da'a ya mutu akan haka ya mutu mutuwar jahiliya wato ina jan kunnanka da wannan abin da kake so kai amma bai ji ba saboda kaddara ta riga fata wannan hadisi ne kyakkyawa al-imamu muslim ya ruwaito shi isnadin shi a wajen muslim tabbatacce ne haka al-imamu ahmad ya ruwaito shi da ibn hibbana haka nan al-imamu al-baihaqi shi ma ya ruwaito shi haka nan al-imamu tabarani hadisi ne dai mashahuri sananne a cikin tarihin wannan rikici wa hadathana yaqub shine dai ibn humayd ibn kasib din hadathana ma'an an usama ibn zaid al-ibn umara annabi sallallahu alaihi wasallama nahu wannan mukarrar wa hadathana ibrahim ibn al-hajjaj ibrahim ibn al-hajjaj ibn zaid al-sani as-sami bil muhmala abu ishaqa al-a'imatu al-arba'a surutu hadisansa abu dauda tirmidhi da sa'id ibn majah hadathana abdul waris ibn sa'id wato abdul waris ibn sa'id ibn zakwan at-tamimi al-ambari daga cikin rijalu as-sittakir am muhammad ibn jihada muhammad ibn jihada al-audi shi ma daga cikin rijalu sitta hadathana al-walid wa walid sahibul bahi an abdullahi al-bahi an abi sa'id al-khudri qala abu sa'id al-khudri allah ya kara masa da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon allah ya ce yakunu umara za ai wasu shuwagabanni talinu lahumul juludu wa la tatma'innu ilaihimul qulub za a risana musu koda zukata ba sa son su za su yi mutane tilas ba yadda aka iya da su shine talinu lahumul juludu sai riga jiki mutane ya riga yayi sanyi an karaya kuma suka ce to Allah dai ba mu mafita ya muka iya da su zamanin su ne ba wanda zai iya wani katabus talinu lahumul juludu wala tatma'innu ilaihimul qulub amma zukata ba sa son su an hakura kawai an bi su ba dan Allah ba sun mai kunu umara ana nan kuma za a yi wasu da suka gaza waɗancan tashma izu min humul kulu san wanda zukata suke kyamarsu suna tsiga jiki na tashi saboda al'amarinsu wa taqsha irru min humul julud haka ran fatan wato waɗannan ma za su ji ana ƙarya ne kaga waɗannan da ba za a yi musu rashin kunya a idan su ba ko duk da ana jawoshin sa a zakata to ana dan san su kenan namu namu kenan naka sai naka sunan wani shiri ko to ana nan sai a zo waɗannan ma ko kunyar su din ba a ji suna magana ana ƙarya ne ana fitowa ana gaya musu magana suna faɗa ana faɗa kuma wai shugabanni ne sun mai kunu umara sun waɗannan nabiyin tashma'idu minhumul qulub wa tashharu minhumul julud fa qala rajulun ya rasulullah afala nuqatiluhum manzo Allah ka bamu dama kawai an ji wannan lokacin kawai ayi ta kare wai haihuwa da hajji ko qala annabi yace la kar ku yi haka da su ma aqamus salata in dai sun tsaya da sallah al-imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wannan hadisi da Abu Ya'la cikin musnadin sa isnadin shi kyakkyawa ne duk da akwai al-Walid din can sahibul bahi wanda yana da rauni wa dasana Ibrahim ibn al-Hajjaj قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جهادة عن الفرات عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل كانت سسوسهم الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سو بني اسرائيل انباوا suka kasance suna jagorancin su abin nufi shine kamar yanda al-Khattabi yake fara yake cewa ai annahum kanu kullama zahara fihim fasadun sanda wata barna ta yada a cikin banu Isra'ila ba asallahu ilaihim nabiyyan yuqimu lahum amrahum wa dinahum sai a saki aiko wani annabi sai ya jagorance su ya maida su kan hanya wa yanzilu wa yazilu ma ghayyara min amri dinihim abinda aka bata na addinin su na at-taura sai ya kawar da shi shine ma'anar tasusuhumul anbiya to kaga wannan mai shine fasarar malamai jama'a amma dan gaza ta ai annabawa yan siyasa ne to ba haka bane ba haka ne da mafhumin da mutane suke so su bayar cewa wannan shine dalilin shiga malamai su zama yan siyasa ba haka bane ma'anar tasumul anbiya'u shine annabawa Allah yake aikowa duk sanda wata barna ta shahara a cikin banu Isra'ila bayan wucewa wani annabi sai Allah ya tada wani annabin nan sai ya zama jagora ya gyara musu addinin su da rayuwar su amma su yanzu mutane suka ce malamin shiga siyasa ba wannan suke nufi ba farko kullun ni abinda ni kullun argument ina akan wannan shine cewa na farko suwaye malaman da ake shiga siyasa wato a tantance in an ce malamin da ya shiga siyasa wa ake nufi menene qualities din malamin da ya shiga siyasan nan sannan me ake nufi da shiga su siyasa shin rijistar jam'iyya ne shiga siyasa ko zuwa yawon campaign ko zama delegate da dan takara ko sojan baka wanne ne shiga siyasa to da gurgurda haka za a gane su waye kamata su yi sannan wace irin siyasa za su shiga shin jam'iyyar gwamnati za su shiga ko ta adawa ko kowa ya shiga wanda ya ga dama sai na kuma batun al'umma ta zama guda daya ina batun al'umma ta zama tana alƙiba guda daya sannan su waye za su ci gaba da aikin karantarwar da malaman suke yi idan malaman suka zama 'yan siyasa ko ko suna su zama dai 'yan siyasa kuma masu karantarwa ko haka zai yiwu akwai tambayoyi dai da yawa sai da kowa ya ɗauki tafi shi ya gani yadda zai yi kowa alƙalin kansa ne ko almuhim wannan dai hadisin ba hujja bane domin a aikace annabawan banu Isra'ila ba a gansu a matsayin irin wannan 'yan siyasar da yanzu ake cewa malamai su shiga irin wannan siyasar da ake cewa su shiga ba inda za su shiga don wani sababi ko wani dalili amma ba da wannan dalilin ba. Eh ba da wannan dalilin ba. Ƙari a kan haka shine sai a ce shin malaman da suka fassara hadisin nan sun fassara shi da haka? Ko kuma an ga malaman su ma sun zama 'yan siyasa da irin wannan tunanin? Duk wannan tambayoyi ne da ake kamata a nemi amsarsu. Kullama mata nabiyun qama nabiyun. Ka gani ba? Duk sanin wannan annabi ya rasu sai wani ya tashi ba wai annabi ya takara ya kada wannan annabin ba wa annahu laysa nabiyyun ba'di wa innahu amma yadda abin yake laysa nabiyyun ba'di nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu annabi a bayana shi sa babu wanda zai da'awa annabta a bayana sai dai halifanci da shugabanci da sauransu qala rajulun sai wani mutum ya ce fama yakunu ba'daka ya rasulullah to tunda babu annabi a bayanka to me zai fara a bayanka qala yace takunu khulafa'u za a yi halifofi wa taksuru ya zo a wata a wani daba din fayakbiru fayakbiru ya zo a wani a wani lafazin ma fayakbirun da wawul jama'a haka ce wa takfur wato har si yawa halifofin dan ana lissafa halifa 1 2 4 wuce 10 wuce 30 ta fuskar tsawon zamani ko kuma ta fuskar yawan adadi a zamani guda nan akwai halifa can ma akwai can ma akwai kowa na da aushi halifa ne in ka karanta da fayak fayakbiru mulkin su zai girma ya bunƙasa fayakbirun wato za su aikata manya-manyan abubuwa na ban mamaki da na ban takeji da na ban sha'awa fayakbirun al'amarin su zai tumbatsa kala sai mutumin yace fama ta amuruna to ya zamu yi da su kala annabi yace aufu bai'atal awwali fal awwali kaga bisa fasarar cewa sun yi yawa ga halifa annabi yace to ku cika bai'ar na farko da na farko wanda kuka fara mushibbi mubai'a to ku tsaya a mubai'arsa kar ku bi na bayan da zai zo ya ce a raba kai fa addu ilaihim allazi lahum duk abin da yake haƙƙin su ne akan ku ku cika musu haƙoƙin su fa innallaha sa'iluhum anil ladhi lakum abin da suka tauye naku Allah zai kama muku su to mun ne da Allah zai kama su bane fa shi yasa zan muka dole mun kwata da kanmu Allah ya ce ku kyale su duk abin da suka tauye na talakawa da suke ganin kamar sun ci banza wallahi ba su ci banza ba kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisi cewa وستكون ندامة وحسرة يوم القيامة shugabancin nan zai zame musu nadama da Allah da takaicin a kaicona wa hasara da kaicona ranar alkiyama wannan hadisi ne tabbatacce kowa ya san shi wannan hadisi ne ko yana cikin Bukhari kitabul anbiya da Muslim kitabul imara da inane da inane da Ahmad da Baihaqi da kowa ya ruwaito shi hadisi ne mashahuri sosai yaya to malai sai ke cewa wa haddathana al-hasan ibn al-bazzar shine hasan ibn sabai din san ko ala haddathana abu tauba shine muhammad ibn afwan abu tauba ar-rabi' kenan ar-rabi' ibn tayyah shine abu tauba haddathana muhammad ibn muhajir ibn abi muslim ibn dinar kenan الأنصاري عن ابن حلبس وتو يونس ابن ميسرة ابن حلبس عن معاوية ابن أبي سفيان ده سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال يتي لما خرج أبو ذر إلى الربذة يعني عند أبو ذر يفتي كما الربذة إن شاء لكيه رقب من أهل العراق بركز أن تاد زونتي ونباس هبري أدونا لاتيا إذا كان لابارن ayya kuma rabala sai suka yi ganganku sai suka tafi inda yake waqalu suka ce ya abazar algatu malamu mun zo ne gare ka tsakanin da Allah mun ga abin da ake maka bai dace ba yan kad balaga nan ladhi sunni abika mun ji labarin wulakancin da aka yi maka fa'aqil liwa'an ya atika rijalun mashita ka kulla tuta ka ce kai ta waye ka kafa za a koma kan al'amrul awwal mu kuma zo maka da mazaje iya wanda kake so su suka jiga sayyidina Husaini ya shiga abin da ya shiga ko irin su ne suka bar Abu Dharr da irin wannan tayin na tare zaune tsaye ce kawai ranka yade ai kana da mabiya kuma akan gaskiya kake mu ba za mu yadda ba kaza 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 mun ji abin da Usman ya maka mun ji abin da Muawiya ya maka yanzu haka za a bari ana wannan abu yan suka nemi su tare zaune tsaye mahalan yace musu kai ku saurara ya ahlul islam saurara fa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni ba zan yi tawaye nan da kuke cewa ba so naji annabi yana cewa sai kunu ba'di sultanun za a yi shugaba mai mulki a bayana fa'aziru ku girmama shi fa'azzuru ko fa'azzuhu ku girmama shi manilta masa zullahu sagar sagaratan fil islam duk wanda ya nemi ganin kasawa ko ya nemi wulakantawa da cin mutuncin wannan shugaba to wani kuli yake yi a jikin katangan musulunci walam yuqbal minhu tauba kuma wallahi duk wanda ya kalefin dai ba za a yafe masa ba hatta yu'ida haka makarat sai ya koma ya toshe wannan kulin da yayi da ya jawo matsala a cikin addinin musulunci wannan hadisi jama'a hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi ta hanyar wannan sahabi Abu Dharr al-Ghifari ta hanyar Al-Qasim ibn Awfa ga wani mutum zuwa ga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu annabi ya hana ka ga ma yan tebe rabarin ya wadannan yan tada rigima da tsauna tsaye sai aka yi sa'a su kuma suka yi rashin sa'a duniya musulunci kuma ta yi sa'a suka yi rashin sa'a shi ba wanda zai ji wannan batun bane bai ji ba kuma wannan yana ƙara tabbatar da alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar shi cewa Abu Dharr zai iya zama wato wani target ga waɗannan masu neman fitina so da kai dinga nan naga mishi wannan karatu yayi ta nan naga mai yayi mai shi da shi ya mai a cikin mutane yake bance shi mishi na musamman ya mishi irin abin da yake cewa gwari cin amma kaza me za ka yi yace ga abin da yace a kakkai kaza kai kaza Allah ya kara manzo Allah daraja wa da sana ayyub ibn muhammad al-wazzan mala ayyub ibn muhammad al-fazari ayyub ibn muhammad ibn al-harith kenan ibn asma ibn kharija ya kasance an ce yana aikin abin nan yana da sikelin auduga ne shi zake ta mashi al-wazzan a kasuwa aikin shi kenan auna auduga ayyub ibn muhammad ibn ziyad ibn farrukh ar-rakki kenan ko Allah ya kara masa Allah ya gafarta masa yace haddathana muhammad ibn marwan muhammad ibn marwan al-fazari shine jikan asma'u dan kharija qala haddathana muhammad ibn abi qais wannan muhammad ibn abi qais ana tunanin wato wani zindiqin ne da ake ce mashi al-maslub kun gutuna wani mutum a musalul hadisin da ake cewa yana da suna sama da shida wanda ake cewa ana tadlisus asma da shi to shine wannan ake tunani saboda haka wannan isnadi ne mai rauni kwarai domin mutumi ne abin zargi yace an Suleiman ibn Habib qadi Umar ibn Abdul Aziz an Amir ibn Ludayn al-Ash'ari kenan an Abi Layla al-Ash'ari sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace tamassaku ku yi ruko bi ta'ati a immatikum da da'ar shugabanninku wala la tukhalifuhum kanku saba musu fa inna ta'atuhum mun yi musu biyayya ta'atullahi ta'a ne ga Allah wa inna ma'asiyatuhum saba musu ma'asiyatullahi saba wa Allah ne qala Abu Bakr malan Abu Bakr ibn Abi Asim yace ahsibuhu Muhammad ibn Sa'id al-Azdi wancan Muhammad din nan Muhammad ibn Abi Qais yace ina tsammanin Ibn Sa'id al-Azdi ne shine ga yana Sheikh Al-Albani yake cewa wa huwa al-maslub fi zandaqa fa in yakun huwa fa huwa kadhab wanda aka kere shi din nan saboda zindiqanci to makaryaci ne Al-Imam Ibn Hajar ya ambata a cikin tarjumarsa cikin tahdib cewa ismuhu Muhammad ibn Abi Qais al-Asadi kuma ana kiran shi da sunaye daban-daban saboda haka wannan isnadi ne mai rauni saboda wannan mutumi za ya kadu ya kunu isnadun munkar ko saboda wannan mutumi da aka ji a ciki wa da sana Muhammad Ahmad ibn al-Furad ar-Razi Abu Mas'ud kenan qala da sana Ishaq ibn Sulaiman ar-Razi Abu Yahya al-Abadi kenan al-Kufi qala an Abi Ja'far ar-Razi an Muhammad ibn Azlan an-Nafi qala lamma kana Nafi yace lamma kana min amri Abdullah ibn Mut'im ma kana lokacin da Abdullah dan Mut'im suka je kasar Sham suka dawo suka fara yada wannan jita-jita akan Yazid cewa yana shan giya yana kaza ba zai yi a ce shine Amirul Mu'minin ba a taho Abdullah ibn Umar dan Umar sai ya je gidan shi ibn Mut'im wa ana ma'ahu mai magana Nafi yace ni na raka shi fa alqa lahu wisadatan sai aka aje masa abin zama dan matashi haka فقال ابن عمر اني لم اجئك لاجلس يتي ا اي با زمانه زوي با ولكن جئتك لاحدثك li uhaddithaka hadithaini samitu huma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama samitu hu yaqulu na zo ga maka hadisi da naziga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man nakasa sabaqatahu fala hujjatala wanda ya warware bai asabai da hujja wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaa fa mautuhu mitatan jahiliya wanda ya mutu alhalin ya rabu da al'umma muslimi yayi tawaye ya mutu mutuwan maguzawa wannan hadisi ne yana cikin muslim wannan riwaya ita ma haka nan al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito haka nan hakim ya ruwaito shi da tsayi qala abu bakrin mala ibn abi asim yace wa qala al-mughith ibn abdurrahman wa ibn ajlan an zaid ibn aslam wa huwa zaid ibn aslam ashbah al-mughira dan abdurrahman yace an ibn ajlan an zaid ibn aslam wa huwa ashbah yafi nagar yafi inganci fi wancan da muka ji a baya ai mun ji shi a baya ya zo ta hannun zaid dan aslam wannan kuma daga an ƙara in ka duba wancan isnadin zaka ji daga Muhammad ibn Ajlan daga Zaid dan Aslam a lamba hadisi na 1109 wannan kuma kalli ka gani daga Muhammad ibn Ajlan daga Nafi'u to shine yake maka tarjihin cewa wancan isnadin na Abdurrahman dan Mughira yafi wannan na Abu Ja'far Ar-Razi inganci cewa Zaid dan Aslam ne ya raka Abdullahi dan Umar ba Nafi'u ba wa mun gane irin abin da Imam Nasa'i yake ne a cikin littafinsa shi ma ya dan taba shi a nan wajen wa da sana hudbatu ibn Khalid hudba ibn Khalid al-Qaisi qala da sana Hammam Hammam ibn Yahya al-Audhi kenan an qatada an al-Hasan ibn an dabba an Mihsan al-Anazi al-Basri kenan an Ummi Salama an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama tace annabi ya ce yakunu umara'un ta'rifuna wa tunkiruna za a yi wasu shugabanni ta'arifuna za ku ga abin da suka yi wanda kuka sani ayya amaluna hasanan fa yuhmaduna shine ma'anar ta'arifuna wa tunkiruna za su yi abin alheri a yaba musu yau su yi abin alheri a yaba musu gobe kuma wa tunkiruna ma'ana thumma yaf'aluna sayyi'an fa yuzammuna ana ganin ya abin kirki kai ai wannan gwamna kaza yana kokari wallahi ya kirki sai ya buga wata kwaba ce kai bai kyauta ba a manta wannan alherin sai ya saki wani abin alheri haka ne fa ta'arifuna wa tunkiruna faman arafa bari'a wanda yaga mai kyau ya san mai kyau ne yaga abu mummuna ya san mummuna ne ya musu hukunci da haka to ya tsira waman ankara wanda ya inkari ga abin da yake mummuna salima shi ma ya tsira al-imamu at-tabari yake cewa ya'ani wato yayi inkarin munkari idan yana da daƙarin haka zai iya ya same shi yana da ƙarfin murya yana da fuskar da zai kuma idan baya jin tsoron abin da zai faru da shi na wata cutarwa a bayan haka to wannan babu laifi idan yayi haka din yace walakin maradiya wa taba'a wanda ke cikin matsala shine wanda ya dadada abin da yake kuma ya biye musu si zalunci a nemi a kawo hadisi ma sai an goyi bayan zaluncin si zalunci a ce ai ma alheri ne suke yi za a gani sai nan gaba si yi kaza si tawa mutane abubuwa na rashin imani amma sai a samu ƴan ma'abbansu cikin ƴan sojojin baka suna cewa ai wannan ma shine reforms ne ma ai kudin Najeriya ma suna can sun yawa a wani asusu me yake ce mishi ma foreign reserve ai Najeriya ma yanzu tana cikin emerging economics alhali ƴan Najeriya kuma suna ta ji a jika ana ta musu matsar kayan wanki amma kuma ana cewa wai suna jin daɗi to wannan dai wanda ya haka zaluncin da shugabanni suke bai gaza wanda yake ba wanda yake sunna mutane bala'in da ake ciki da'i ne qalu sabai suka ce afala nu qatiluhum ya manzo Allah bari mu yake su mana qala la annabi ce ku yake su ma sallu inde musulmi ne suna sallah to na risa sa cikin sai musulmi wa da sana Abu Musa wa Bundar ala da sana Gundar Abu Musa shine Muhammad ibn Musanna al-Abadi Muhammad Bundar shine Muhammad ibn Bashar al-Abadi shi ma wannan Muhammad da guda biyu suka ce daga Gundar shine Muhammad ibn Ja'far shi ma wani Muhammadin ne ko wato an Muhammad wa Muhammad wa an Muhammad kenan da Shuba ibn al-Hajjaj shine malamin Gundar daga Simak ibn Harb Abul Mughira kenan az-Zuhri ɗaya daga cikin manyan malaman kasar Kufa da ya mutu 123 daga Alqama ibn Wa'il ibn Wa'il ibn Hujr sahabin Wa'il ibn Hujr an abi shine wa'il ibn hujr kenan qala yace sa'ala Salama ibn Zaid, Salama ibn Zaid al-Ju'fi, shi ma sahabi ne, mutumin Kufa ne shi ma, ya tambayi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faqala, yace ya bunayya, ya nabiyallah, ya manzon Allah, ara'aita in qamat alaina umara'un, ya kake gani idan shugabannin mu suka kasance marasa kirki, fa zakara al-haditha, ya ambaci hadisin kamar yadda yake cikin sahih Muslim, cewa yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, su ce a biya haraji, a biya, su ce a biya kudin wuta, a biya, su ce abu doka kaza, a biya, a yi duk abin da suke so, a yi sai su ce sai an yi, ba sa yadda su a ki musu nasu ko, wa yamna'una na haqqana, amma ko kin ba za mu gani ba, mun biya haraji mu sabun da ake da shi ba, mun biya kudin wuta ba a kawo ba, sun ce sun ƙara mai an biya babu maman, komai su yi mugunta su kuma sa su a musu kirki. In sun tashi da safi su ce ai a America kaza ake yi, a Ingila kaza ake yi, wanda zai favorin ɗinsu, mu kuma namu ba za su ma yi labarin shi ba. Ba za su yi labarin cewa a Ingila akwai social structure, akwai tsaro, akwai food security, akwai kaza, akwai kaza, duk wannan ba ruwansu. A ce ai a Ingila ma ai ana kama yara 'yan shekara goma sun yi laifi, abin da kawai suka sani kenan. Ai a Ingila ma ai shugabanni suna da veto, ai a America ma ai 'yan majalisa suna da kaza, duk abin da zai musu amfani shi suka sani. Ba gaske bin amma duk abin namu ya gofa ba za su ce to ai yanzu a America me albashin malamin makaranta, me albashin dan sanda, su faɗa mana shi ma, duk ba za su faɗi wannan ba. To shine yas'aluna na haqqan haqqahum wa yamna'una na haqqana, keke da keke nan da kake gani, to da yake tambaya tana da iskaliya, fara da nusa da bako ya kauda kai, thumma sa'alahu, shi ya manzo Allah tambaya fa nake fa'ara da anhu, can da ya matsawa annabi sai annabi ya ce mishi isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltu, annabi ya ce ku dai ku musu da'a, ku musu biyayya, ko ranar alkiyama abu da daukakan shi za a mai da safi da shi. Shi annabi yana so ne saboda al'ummarsa ya san cewa in ta biye ma wato ta ce za ta yi rikici da shugabanni, to ba lai za ta shiga jama'a ba dan kaɗan ba ne, sai ya fi wanda take ciki, sai ya ninninka wanda ake ciki. Saboda haka annabi ya taba da wannan shawarwarin, ka dai ji hadisan nan ga sanar jama'a, ina ji mun kanta yanzu sun kusa ɗari, sun kusa ɗari ko? To yasa kai kullum ina ce muku jama'a, in dai a karatu za a karanta, to wallahi wannan shi za ka gani. Ka ɗauko ajurri, ka ɗauko ibana, ka ɗauko wasitsiya, ka ɗauko ɗahawiya, ka ɗauko lum'a, duk wanda za ka ɗauko ka ɗauko, wannan katin da shi za ka gani. Haka nan dai da daɗi ba daɗi dai, haka nan tuwon mayya, haka dai za a kyale mata kayanta. Yawwa, ba wanda ya sai gaɗa mama mayya ya ce bari ya ci, jikin shi zai gaya mai. Ko ba haka ba? To mama mayya duk kwaɗayinka sai ka kyale shi wallahi. Wannan karatun duk inda za ka jinje ka ta Ahlus Sunna ne wallahi jama'a shi. Amma ni kullum ina cewa abin da ya sa wannan karatun yake mana nauyin fahimta, waƙi inda muke rayuwa ne. To amma tunda mun ce mu musulmi ne, mu Ahlus Sunna ne jama'a, mai yi haƙuri mu bi karatun da mu zauna lafiya, ya fiye mana duk wani tawili da za ka kawo ba zai tada waɗannan karatukan ba. Ba zai yi a kawo hadisai sama da ɗari sai kawai ka ce ai ba irin waɗannan shugabanni ake yi ba, to mun da jirin hadisan ba mu ji haka ba. Ba mu ji an ce sai shugaba kaza, kawai shugaba aka ce. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu gama lafiya, Allah kuma ya ba mu shugabanni na gari masu kirki. Abinda kuma muke yi na rashin kirki, Ubangiji Allah ka sa mu tuba mu bari. Wannan jaraba da muke gani da ƙwarzaba, Allah ka sa ka fara ci gari. Allah ka sa idan an sa ma aljanna za mu manta da duk wannan wahala da wannan bala'i. Shi yasa kaga jama'a tauhidi da yake cewa abi abu Allah, to kawai shine tsirarka wallahi. Duk wannan rikita-rikita ranar duk ka faɗi ka mutu, in Allah ya so to ta wuce kenan. In ka mutu da imani. To ana wannan rikita-rikita kuma ya zama baka da imani lafiyayye, to kaga matsala ta maka yawa yi. Yanzu wanda ya rayu a wannan Najeriya kuma ya mutu bai imani ba, shi ko wa gari yawa ya kama shi. Waye shiga matsala kawai mutumin da yau zai mutu a Najeriya yana kafiri talaka a cikin wannan ƙwarzabar da ja'iba, babu wanda ya sha wahalar duniyar nan kamar sa, kuma je lahira kuma ya ci gaba da shan wahala, kaga ai asarar ta mai yawa. Allah ya sa mu gama lafiya. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.